ilimi garkwar dan Adam
can hakika ba da can garda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiranmu nake bisa da
masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan Adam yanzu haka dai dubban daliban Najeriya ne dake karatu a jamhuriyar Niger suka shiga wani hali na kakanin kai sakamakon rikicin da kunno kai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar ta Niger inda kuma kungiyar ECOWAS da kuma tarayyar Najeriya suka kakabawa jamhuriyar Niger takunkumi tuni dai irin waɗannan dalibai da kuma iyayensu suka fara kira ga kasashen guda biyu da kuma kungiyar yammacin Afirka sai dai yawo ko ECOWAS da su Allah da annabi su daidaita domin kawo zaman lafiya a kasar ta jamhuriyar Niger wannan hali na kakanin kai da daliban na Najeriya suka shiga ya zo ne watanni bayan da dalibai ta koransu da ke karatu a kasar Sudan suka fada cikin irin wannan hali sakamakon barkewar yaki tsakanin sojojin Sudan da kuma sojojin sa-kai a kasar ta Sudan abinda ya kai ga gwamnati amfani da hanyoyi da dama wajen fitar da daliban Najeriya da ke karatu a kasar ta Sudan to kuma menene fatan irin waɗannan dalibai na Najeriya da ke karatu a jamhuriyar Niger ga dai ra'ayin wasu daliban da na yi hira da su ta wayar tarho.
My name is Happiness Beatrice Audi, about 200 level in Maryam Abacha American University, studying international relations. Basically, as a student in Maryam Abacha American University, I'm not really happy about what is going on right now in Niger Republic.
Sunana Halim Ahmad Dukku ne ɗalibi ne a makarantar Maryam Abacha American University of Niger a nan Maradi na karanta medical laboratory ne. Gaskiya abubuwan da ke faruwa a Niger kawai da su ji mace Allah shi shige mu na gaba saboda abubuwan sun yi akwai a lot of challenges da ke abubuwan da irin aifaɗan nan sun shafi karatun za mu tsaya da karatu sannan kuma ya ci a ce gwamnati ta ECOWAS da ta Nigeria dalilin Niger ɗin da gaba ɗaya da Mali a zauna a yi ko da aifaɗan nan ne mu ne mu ne ƴan adam ɗin za a faɗa kuma ƙarshen ta kan ba ta dawo da Allah masu faɗa a jira Allah su tsaya a zauna a tsoro a gama magana saboda za a cuce mutane sosai wallahi da an kai faɗa ta talakawa ga mutan rayuwa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ibrahim Yusuf Bello, ɗalibi a jami'ar Maryam Abacha American University da ke Niger Republic. Wannan gaskiya muna fuskantar kalubale sosai tun kafin mu koma Niger. Saboda haka muna kira ga gwamnatin Najeriya ta Niger da kuma ƙungiyar ECOWAS da su dawo kan teburin sulhu a dinga magana tsakanin Najeriya da Niger da kuma ƙungiyar ECOWAS ɗin. Saboda wannan rigimar zai haifar mana da gagarumin matsala a ƙasar mu da kuma mu kanmu ɗalibai kuma a matsayin mu na ɗalibai bata wani lokaci kuma sannan zai lalata mana standards na karatun mu.
Sunana Hassan Muhammad Sani, ɗalibi a jami'ar Maryam Abacha American University da ke Niger Republic. Gaskiya muna fuskantar ƙalubale sosai in ma bamu koma Niger ɗin ba. Saboda haka dan Allah muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta Niger da kuma ƙungiyar ECOWAS da su dawo kan teburin sulhu a daidaita magana tsakanin Najeriya da kuma Niger da kuma ita ƙungiyar ECOWAS. Saboda wannan rigima zai haifar da matsala babba gare mu da kuma ƙasar mu gaba ɗaya mu. Mu a matsayin mu na bai fata mana lokaci kuma sannan zai lalata mana standards ɗin karatun mu. So da haka muna kira ga shugabanni da duk wasu masu faɗa a ciki don Allah a dawo kan teburin sulhu a daidaita maganar nan.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Hafsa Muhammad Sani, ɗaliba ce a jami'ar Maryam Abacha American University na Niger Republic. Muna kira da shugabanninmu na Niger da na Najeriya da su zo a sasanta da wannan abubuwan da suke faruwa a Niger domin mu koma mu ƙarasa da karatunmu.
Suma dai iyayen waɗannan ɗalibai sun miƙa fatansu ga ƙasashen na jamhuriyar Niger da kuma Najeriya da ƙungiyar ECOWAS na daidaitawa kamar da wannan malami ya shaida mani.
Assalamu alaikum. A matsayin mu na iyaye, duk inda aka ce ɗanka ba zai je makaranta ba zai zauna a gaban ka tashin hankali ne a gare ka. To wannan shi ya kawo dole hankalin mai tashi kuma ka ga makarantun nan namu da muke tura ƴaƴan nan Niger gudun jira ne gungumin da ake a jami'o'in Najeriya. To yanzu kaga abin ya zama an yi gudun gara ne an faɗa gidan saboda kuma ga kudaden da mu muke kashe a wannan karatun nasu kaga abu guri ne ga kudi da muka kashe kuma ga cewa ya abubuwa sun mana nisa fatan mu shine a samu daidaito tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin Niger a daidaita saboda rayuwa ta zama yadda ta kamata kamar yadda mu in mun tsaya mun yi wa kanmu adalci mu da Niger boda ce irin ta tura kawai aka yanka ta amma kusan mutane ne daya masu al'adu daya masu karfi yare daya masu addini daya da abubuwa da yawa kusan kashi 90 na rayuwar Niger ya yi daidai da Najeriya saboda haka fata na dai wannan abu ya zo karshe kuma ya zama alheri a yi alkhairi don rayuwar yayanmu ta ci gaba kuma mu samu ci gaba.
Abin da yake faruwa a Niger ya shafi Najeriya domin uwa ce uba ne miki kuma yawancin dama kasashen Najeriya da Niger kusan duk uwa ce uba ne ba ne su karba mu kawai ba haka ba a ba mu da wani bambanci akwai Afirka da kuma da mu dosu to kuma mu suna zuwa suna karatu a can za su zo ma suna zuwa to kaga wannan abu da yake faruwa wannan ba za mu ji daɗi ba saboda haka babangida kaga yayan mu suna karatu a Niger har su kwanta nan su Sudan ga su nan to kaga abin da muke fata ubangiji Allah ya kawo wannan sauki domin Najeriya ta ba da ƙarfi a kan maganan karatun yara da 'ya'yan talakawa da wajaban da su da wanda su wallahi 'ya'yan ba za su fita su yi karatu a jawa amma kullum a ƙara gobe a ƙara ba hutu ga kuma yajin aiki na malamai to da kuma na kira ubangiji Allah ya kawo mana sauki don su tarayya su duba irin halin da talakawa su a kan maganan kudin makarantar yara.
To masu sauraro da wannan ne kuma muke kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako a madadin bakin namu da kuma jami'an da ta bada umarnin shirin da dai tashi jin Lero Gresham naku baban yanzu kun ke cewa huta lafiya sai wani mako.
Kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa